Muhammad Abubakar Dangmadi, who scored 60,629 votes, scored the highest votes, and is hereby declared as the winner of the election.
Senator Emmanuel Ocheda kenan dake zama shugaban kwamitin zaben Fiddagoni na jihar Taraba ke ko bayyana tsohon mugadashin gwamnatin jihar Sani Abubakar Dalladi wanda ma bai daɗe da komawa jami'ar ta APC ba da cewa shine ko lashi zaben Fiddagoni da kuri'u 60,609 daga cikin kuri'u 107,387 da aka kada an dai shafe kwanaki uku ana safi dora ta game da zaben Fiddagoni na jihar wanda aka yi zaben Yattinge wanda ko yan takara kusan 11 ne ma suka shiga zaben da suka hala da wani tsohon minista Joel Ikenye da yazo na biyu da kuma zaman mukadashin gwamnatin jihar Alhaji Garba Umar UDC dake da kuri'u 5,504 to sai dai kuma jin kada ma da bai na wannan sakamako sai sauran ƴan takara da suka sha kai suka ce fa ba za ta zama bindiga a ruwa lamarin da koyi har zuka su zuwa garzayawa Abuja bisa zargin cewa ba a gudanar zaben ba ga ma da ta bakin tsohon mukadashin gwamnatin jihar Alhaji Garba Umar UTC
to Allah tabbatar maka ba din da ake zabe wa da kai zaben na gaskiya bai wuce goyi zare biyu ko uku ba jaruran duk sai a zatarwa mutane ana dukan mutane suna barin wajen kuma duk inda aka duba din nan zare biyu ko uku din nan insha Allah ne nake gaba to yawanci da mu din nan mu ɗan takara takwas mun ce ba mu amince ba
ba ku amince me za ku yanzu
mun sanar da yan jaridu gaba daya mun sanar da duniya gaba daya kuma yanzu haka din da muke ciki da muna hanyar zuwa Abuja za mu je ainihin National Secretariat mu tabbatar musu ba zai zage ba kuma mu nuna musu da muna da ainihin shaida a tare da mu na cewa ba zai zage ba tunda ba zai zage ba a soke zaben nan a sake zabe na gaskiya
kamar Taraba a makwabci ta ma wato jihar Adamawa yanzu ɗan takarar kujerar sinita ne ma ke barazanar gazawa kotu biyo bayan bayyana sunan sinita Binta Masu Garba a matsayin ƴar takara tilo daga mazabarar Adama ta Arewa ƴan takarar dai suka ce ba su amince da wannan mataki da uwar jam'i ta ɗauka ba
sunana Idris Ahmed Tijani wanda aka fi sani da Idi Bagio a kashin gaskiya ba magana ba adalci ba yanda za a yi a ce an ba Binta wannan kujera
wasu da dama suna barazana za su je kotu ko kai ma kana da ra'ayin zuwa kotu
ni ne na farko ni na so ma raising issue akan zan je kotu zan kai party kotu domin party ba su yi min adalci ba da party sun yi adalci da ba zan kai su kotu ba da party sun yarda mun shiga zabe in na samu kuriya daya ko ban samu ko daya ba ba zan je kotu ba
na dai kokarin ji daga bakin shugabannin jami'ar ajiyar to amma ko kowa ya gunda bakin sa da gungurun an ce kace kuma wannan mako na zuwa ne yayin da ake harama gudanar zaben kato bayan kato na Fiddagoni na gwamna Ayo Alhamis inda gwamnan jihar Sinita Bindo Jibrilla zai kofafata da tsohon shugaban hukumar EFCC Malam Nuhu Ribalo da kuma Dr. Mahmud Halilu Ahmad da ke ma zama kanin matar shugaban kasa Aisha Buhari Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Nigeria.